الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yauma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata 19 ga watan Jumada al-Ula 1444, wacce ta yi daidai da 13 ga watan Disamba shekara ta 2022. Muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Ash-Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Littafin da yake karantar da mu matsayi da martaba da wajibcin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan karatu ko kuma malamin da ya rubuta wannan littafi shine al-Allama al-Qadi Iyas rahimahullah. Sannan wannan karatu yana zuwa ma masu saurare daga masallacin Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, wanda ke kan titin Kumaye a cikin PRP Junction, karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Satin da ya wuce mun kwana a shafi na 47 bangare na 2 daga cikin wannan littafi, sannan mun kwana a darasi na 105 fasalin da yake mana bayani fil mawatin, wurare waɗanda ake so a yawaita yi wa annabi salati a cikinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wuri na farko da muka karanto a cikin wancan karatu wato shine bayan tahiyya kuma kafin sallama, a cikin sallah kenan. To shin a zama na farko ne koko zama na biyu? Sannan menene hukuncin wanda bai yi ba? Mun karanto maganganun malamai, akwai waɗanda suke ganin sallar ta bata cika ba, wasu suna ganin sallar ma ta lalace, misali duka mun karanta, wasu kuma suna ganin babu damuwa. To amma abu mafi soyuwa shine kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To yau insha Allah za mu tashi a darasi na 106 shafi na 48. Wa qala ibnu ata ya ce rahimahullah, an ga wurin ko للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات. الدعاء تنادى ركني تنادى فكافكي تنادى دليلا دزاس ساء أنشيتا سننكم تنادى لوكتا أو بابو داهدو ركني فكافكي سببا لوكتا. فإن وافق أركانه قوي, idan addu'a ta dace da rukunnanta takan karfafu. Wa in wafaqa ajnihatahu tara fi sama, idan kuma ta dace da fukafukanta, ka san da mafuffuke mai ake da shi, tashi sai ta tashi zuwa sama. Wa in wafaqa mawaqitahu faz, idan addu'a ta cimma lokutanta to sai ta tsira. Wa in wafaqa asbabahu anjah, in kuma ya cimma sabubbansa sai ya kubuta. Fa arkanuhu hudurul qalb, rukunnan alula shine halatto da zuciya, rukunnan addu'a halatto da zuciya. Ma'ana ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha la yaqbalu ad-du'a min qalbin lah, wato Allah subhanahu wa ta'ala baya ansar addu'a daga rafkananniyar zuciya. Kana addu'a amma hankalinka na wani wuri. To don haka rukunnan addu'a hudurul qalb, halatto da zuciya. Warriqa, da kuma sassauci. Walistikana, da kankan da kai. Walkhushu', wato da tawadu'i, kai ka gane kai bawa ne, kai mai rauni ne, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ƙarfi. Kai makaho ne, shi ne mai gani. Kai kurma ne, shi ne mai ji. kai mai nema ne shine mai badawa. Ana fahimta, shine mahalicci, kai ne abin halitta, dukka gane wannan. Wa ta'alluqul qalbi billah, sannan zuciya ta ratayu da Allah subhanahu wata'ala. Baka nema, baka bukata, baka da tunanin wani wurin wani sai shi Allah subhanahu wata'ala. Wa qat'uhu min al-asbab, sannan zuciya ta yanke daga dukkanin wani dalili sai dai ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan wa ajnihatuhu sidqu, fukafukan addu'a gaskiya, ka zanto mai gaskiya a wurin maganarka, mai gaskiya a wurin mu'amalarka, mai gaskiya a wurin komai naka, wato da ayyukanka da maganganunka, ka kasance mutum ne mai gaskiya. Ana fahimta, shi yasa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yawaitawa, kamar yadda muka karanto a wani lokaci can, yakan ce Allahumma inni as'aluka as-sabata 'ala al-amr. Ana fahimta, inni as'aluka as-sabata fil amr, wato ina neman addu'a, wato taimakonka ka bani tsayuwa a cikin al'amari. Wal 'azimata 'ala ar-rushd, da kuma jajircewa akan shari'a. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, Allah ina neman addu'a, wato ina roƙonka abinda zai wajabta mani in samu rahamarka, sannan da manya-manyan gafararka Allah subhanahu wa ta'ala nake nema. Wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik, Allah ina roƙonka shukra ni'matik, in iya gode ma ni'imarka, jin nan da ka bani wani baya ji, ganin nan wani ya makance, ɗanɗano wani bai jin ƙanshi, bai jin wari, to ni ko duk Allah ka bani dama in zauna in ce Allah na gode maka. Wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik, sannan ka bani daman wato kyawun bauta gare ka. To ba shi nake so in ce ba, sai Annabi cikin addu'ar alaihi salatu wassalam ya ci gaba da cewa wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa, Allah ina roƙonka tsaftatacciyar zuciya wacce ba zan nufi wani da sharri ba, ba zan kwana da tuƙuƙi da damuwar wani ba, sannan ka bani baki mai faɗin gaskiya. Ana fahimta, to duk sanda mutum ya zama da cewa yana gaskiya, yana kamanta gaskiya, to gaskiyar nan za ta ɗora shi akan nagarci. Nagarci ko yakan ɗora mutum akan hanyar aljanna. Mutum ba zai lazimci gaskiya ba, ya dinga kirda don gaskiya a duk cikin abin da zai yi, face sai Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi zuwa ga hanyar aljanna. Wa mawaqituhul ashab, lokutan amsuwar addu'a goshin fitowar alfijiri, jam'u sahab, الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. كم كما يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم كاغني سنة إلا آل لوط نجيناهم بسحاب دبده دوا الفجري وتشين السحاب لوكتا أنصار الدعاء كينا. أنا فهمت وأسبابه سبب بنسا wato dalilan da za su addu'ar ta ansu, as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato shine kai wa Annabi salati alaihi salatu wasalam. Kaga rukunai kenan, ga fukafukai, ga sabubba, ga kuma lokuta. Wa fil hadith, ya zo a cikin hadisi, addu'a'u baina salataini la yurad, addu'a tsakankanin sallola guda biyu ba a maida ita. Wa fi hadisin akhar, a wani hadisin kuma daban, amma shi bai inganta ba wannan da zamu karanta, kullu du'ain, dukkanin wata addu'a mahjubun, wato shamakakkiya ce, duna sama, wato ƙasa da sama. Fa idza ja'ati as-salatu alayya, idan salati ya zo gare ni, sa'idat du'a, sai addu'a ta hau sama. Wannan hadisin bai inganta ba. Wa fi du'a ibn Abbas, a cikin addu'ar Abdullah ibn Abbas,
radiyallahu anhuma alladhi rawahu anhu Hanash, wanda Hanash ya rawaito daga gare shi, fa qala fi akhirih, sai yace a cikin ƙarshen addu'a, wastajib du'ai, Allah ka ansa mani addu'a ta. Summa tabda'u bis salati 'ala an-nabi, sannan sai ka fara addu'ar ka da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati. Fataqulu, sai ka ce Allahumma inni as'aluk, Allah ni ina roƙonka, an tusalli ala Muhammad, kayi salati dadin tsira ga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdik, bawanka, wa nabiyyik, annabinka, wa rasulik, kuma manzonka, afdala ma sallaita, mafificin tsira ko salati da kai, ala ahadin min khalqik, akan wani mutum daya daga cikin bayinka, ajma'in, dukkanin su gaba daya. Amin, mala yace amin. Imam Suyuti ne ya rawaito wannan hadisi rahimahullah, amma bai ambato isnadin sa ba, don haka za ana sauraron shi, Allah ya ji kansa, har sai ya ambato isnadi. Wa min mawatin salati alayhi, daga wurare kuma da ake yi masa salati sallallahu alaihi wasallam, wuri na biyu, inda dhikri, a lokacin da aka ambace shi, wa sama'i ismi, da kuma jin sunansa, aw kitabi, ko kuma rubuta sunan nasa, aw inda al-adhan, ko kuma a lokacin kiran sallah, wa qad qala, haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, cikin abinda Imam at-Tirmidhi rahimahullah ya rawaito, kuma hadisi ne sahihi, ya ce rugima anfu rajulin, hancin wani mutum ya turmuza, zukirtu inda, wanda aka ambace ni a wurinsa a gabansa, falam yusalli alai, sai ya zanto bai mani salati ba, bai ce sallallahu alaihi wasallam ba, wannan hancin sa ya turmuza. Wa kariha ibn Habib dhikra an-nabi, ibn Habib ɗaya daga cikin taliban Imam Malik radiyallahu an, ya kyamaci ambaton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda dhabh, a lokacin da mutum zai yanka, saboda in za a yanka mai ake cewa bismillah wallahu akbar. Wa kariha suhnun, suhnun ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Malik rahimahullah shi ma ya kyamaci as-salata alayhi, wato yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ta'ajjub, a lokacin da abu ya ba mutum mamaki. Ana fahimta, lokacin da abu ya baka mamaki, yace to ni na kyamace ayi salati a lokacin nan, sai da ce subhanallah. Ana fahimta, wa qal, sai yace la yusalla alaihi, ba ai masa salati shi annabi alaihi salatu wassalam illa ala tariq al-ihtisab, fa ce ta hanyar tsammanin samun lada, wa talabi thawab, da kuma neman lada. Al-ihtisab shine tsammanin samun lada, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. To kaga ko abu ya baka mamaki, kai salati ne amma ba kokarin kake ka nemi lada ba, to amma kuma duk inda ake so ai salatin, ana so ne kai shi ne da nufin Allah subhanahu wataala ya baka lada, saboda man salla alayya salatan sallallahu biha alayhi ashra. Ana fahimta. Wa qala asbagh an ibn al-qasim, duka wadannan taliban Imam Malik ne rahmatullahi alayhi, asbagh ya ce mawtinan, wurare guda biyu, la yuzkaru fihima illa Allah, ba wanda ake ambato a wuraren sai Allah subhanahu wataala. Al-dhabiha, a lokacin yanka, bismillahi Allahu akbar. Wal-utas, a lokacin da mutum ya atishawa, in kace kai atishawa me zaka ce? Alhamdulillah. Ba a ambaton kowa a wurin sai Allah subhanahu wataala. Fala taqul fihima, karkace a cikin waɗannan wuraren guda biyu, ba'da dhikrillah, bayan ambaton sa subhanahu wataala, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karka faɗi wannan jimala. Walau qala ba'da dhikrillah, idan da mutum zai ce bayan ambaton Allah subhanahu wataala sallallahu ala Muhammad, wato Allah ya dadin tsira bisa annabi Muhammad alayhi salatu wasalam, lam yakun tasmiyatan lahu ma'a Allah, haka din
bai zamo ambaton annabi bane tare da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qalahu Ashhab, Imam Ashhab shi ma ya faɗi makamanci a wannan magana rahimahullah, duk daliban Imam Malik ne. Qala, yana cewa wala yanbaghi, baya kyautuwa, an tuj'ala salatu, a sanya salati, ala annabi, ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, a cikinsa, istinana ne ko istibanan, na'am, istinanan, to mu gyara namu, saboda an kace istibanan da istinanan kalmomi ne mabambanta. Istibanan wato bayyanuwa, amma istinanan sunnantawa, na'am. Yawwa, to baya kyautuwa a sanya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ya kasance sunna ce, wato a wannan wuri kenan na atishawa da kuma yanka, saboda ba a samu ana yi ba. Wa rawan Nasa'i, Imam Nasa'i ya rawaito rahimahullah, an Aus ibn Aus, daga Aus an Aus, anin nabi, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al’amra bil ikthari min as-salati alayhi yawm al-jumu'a, umurni ya zo kai tsaye daga kuma hadisi sahihi wanda Abu Dawud ya rawaito rahimahullah, annabi alayhi salatu wasalam ya yi umurni da a yawaita masa yin salati ranar jumu'a, kowace jumu'a. Wa min mawatin as-salati was-salam, daga wuraren da ake nema masa tsira da aminci, wato a yi masa salati, wuri na uku, dukhulul masjid, a lokacin da mutum ya shigo masallaci. Qala Abu Ishaq, Abu Ishaq ya ce, bin Sha'ban, dan Sha'ban rahimahullah, ya ce wa yanbaghi liman dakhala al-masjid, ya kyautu ga duk mutumin da ya shigo masallaci, an yusalli ala an-nabi, yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati, ala ali, da kuma alayansa, wa ya tarahama alai, sannan ya roƙa masa rahma, wa yubarika alai, ya yi masa albarka, wa ala alihi, da kuma alayansa, wa yusallima taslima, sannan kuma ya sallama sallamawa, ko kuma ya miƙa wuya miƙawa. Wa ya ƙul, sai ce bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi kuma sahihi ne rahimahullah. Abinda kace da sunan Allah, Allah ka dade tsira da aminci ga annabinka alaihi salatu wassalam, Allah ka gafarta mani zunubaina, sannan ka bude mani kofofin rahamarka. A wannan wurin ana yin salati ga annabi alaihi salatu wassalam. Wa idha kharaj, haka idan mutum ya fito daga ina masallaci, fa'ala mithla dhalik, zai aikata kwatankwacin irin wancan aiki da yayi. Wa yaqul wa ja'ala mawdi'a rahmatik fadlak, sai ya sa a madabin rahma, sai ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlik, saboda ai yanzu da ka zaka shigo ka zo neman dacewa ne, rahma kake nema, yanzu da ka ida ka karkare zaka tafi neman abinci. An gane hikima? To a wani ƙari ma zaka ce rabbi usinni min ash-shaytanir rajim, Allah ka kare ni daga shaytani korare daga rahmarka. A wannan wurin ana salati. To amma sai dai abin damuwa, shin kowannen mu ya iya wannan addu'a, ko ko sallah kawai muke daga fitowa gida ma? Wanda zaka fito kace Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasani nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura, wannan riwaya Bukhari kenan, akwai sai riwaya kuma a cikin sunan, waj'al fi azmi nura wa fi kaza nura wa waj'al ga sunan. Shin muna yin su an iya su, koko kawai kama hanya kake kawai kai ka zo masallaci? Aili misli hadha falyamal al-amil, abinda ke tantance aiki kowa na tsere. To amma kyautata aikin da shi ake samun tsiriya, kamar shago ne, ana fahimta? Ka bude shagon ka na arziki, ka gyara shi, ka kawata ka kawata, nan ko an zo an ga tarin su ma a nan, ga abin nan ɗin rake a nan, ga can ga nan, kana ga wanda zai fi kusuma wanda ya gyara to haka al'amarin yake haka ibada haka take lokacin da ka matsakaimi gashi sallar ku kai tare amma saboda kai ka bi process ka bi abin daki daki gaba gaba sai ka ga ladan da zaka samu ta dara mata dan uwanka kaman aiki ne a irin na company misali ba ana appraising ba misali za ga wani ya zo an yi promoting work ai demoting din shi bai yasa saboda shi wancan is regular yana da punctuality halattowa da wuri yana kula da aiki yana chap 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 shi ko wannan ba ruwan shi an ba shi query an kara an nanata da haka in aka zo appraising sai ga an bar shekara 8 yana nan a wuri daya to haka muke kuma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mu koma kan karatu wa qala amru ibn dinarin fi qawlihi ta'ala amru dan dinar yace cikin fadin sa subhanahu wa ta'ala fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum in kuka shiga wani gida ko wasu gidaje to ku yi makawu nan ku sallama suratul nur aya ta 61 qala sai ce ni abin da na fahimta anan in lam yakun fil baiti ahad in ba wani mutun daya a cikin gida fa qul kace assalamu ala an-nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi alayhi salatu wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da albarkunsa assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin wato amincin Allah ya tabbata a gare mu da bayin Allah na gari yace to abinda na fahimta abinda zaka yi kenan ka shiga gidan da ba kowa ana fahimta sai ka ce assalamu ala ahli albayti wa rahmatullahi wa barakatuh wato amincin Allah ya tabbata ga mutanen gidan nan da rahmarsa da albarkunsa wannan ya zama ba kowa a gidan kenan an fahimta qala yace qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace radiyallahu anhuma المراد بالبيوت هنا ابين da ake nufi da buyut dakuna anan ko gidaje shine almasajid wato masallatai wa qala an-nakhai imam an-nakhai yace rahimahullah idza lam yakun fil masjid ahad in ba wani mutun daya a cikin masallaci fa qul to ga abin da zaka ce assalamu ala rasulillah amincin allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza lam yakun fil bayti ahad idan ba wani mutun daya a cikin gida kaga wancan a masallaci ne wannan kuma a gida fa qul sai kace assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin sannan amincin Allah subhanahu ta'ala ya tabbata ga bayin Allah nagartattu kaga dai duk yadda abun yake kai ma kama kanka sallama وعن علقمة أن سامود علقمة رحمه الله ينا شيوا إذا دخلت المسجد كو إذا دخلت المسجد إن شيء مسلاتي أقول لك شيء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتؤمن شن الله ستبت أجريك يا كيوان النبي دا رحمة سا دا البركون سبحانه وتعالى صلى الله وملائكته ala Muhammad Allah kai dadin tsira da mala'ikunka su ma su roƙa masa dadin tsira ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahuhu makamanci irin wannan magana an Ka'ab an samu ta daga Ka'ab radiyallahu an idza dakhal in ya shiga masallaci abinda yake fada kenan wa idza kharaj in ya fito masallacin ma haka yake fada wa lam yadhkuris salah amma shi bai ambato salati ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahtaj ibn sha'ban ya kafa hujja rahimahullah cikin abinda imam at-tirmidhi ya rawaito rahimahullah lima dhakarahu bi hadisi fatima wato ga abinda shi ibn alqama ya ambato da wani hadisi na fatima binti rasulillah diyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tana cewa annan nabi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaf'aluhu idha dakhala al-masjid annabi ya kasance yakan yata idan ya shiga masallaci. To wannan hadisi Imamul Albani rahimahullah yace hasan ne, amma wasu daga cikin malaman hadisin ce hadisi ne munqati, bai inganta ba. An fahimta? To wannan rikici ne na malaman hadisi. Kowane irin masallaci a cikin nan in kana tahiya yaya kake cewa? Ai ba masallacin Madina kake ba. Dan haka kowane masallaci ne. Eh. Muna fahimta? To. Wa mithluhu an Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm. Irin wannan magana an samu ta daga Abu Bakr dan Hazm dan Amr dan Hazm rahimahullah. Wa dhakara as-salama wa ar-rahma. Shi a riwayar sa ya ambato rahma, ya ambato sallama. Wa qad dhakarna hadha al-hadith akhir al-qism. Malati mun ambato wannan hadisi a ƙarshen yankin nan, wa ikhtilafa fi al-fadhi, da kuma sabanin da aka samu a cikin lafuzan sa. Ma'anan an kai wurin kenan, malam zai ƙara mana bayani. Wa min mawatin as-salati allati mada 'alayha 'amalu al-umma. Daga cikin wurare da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati, wanda aikin al'umma ya shuɗe a kai, walam tunkirha, al'ummar kuma bata kyamace haka ba, bata musa ba. As-salatu ala an-nabi shi ne yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi, da kuma alayansa, dangoginsa kenan, fi rasa'il, a cikin wasiqu, wa ma yuktabu ba'da al-basmala, da kuma duk abin da za a rubuta bayan basmala, bayan an rubuta basmala. Na ayin tsallage? Na'am. To wa min mawatini salati alayhi aida, daga wuraren da ake yi masa salati kuma, as-salatu ala al-janaiz, wuri na hudu kenan, yin sallah, wato yin salati akan sallar gawawwaki. Wa dhukira an abi umama, an ambato hadisi daga abu umama shine sa'ad bin sahl bin hunayf al-ansari, annaha min as-sunnah, cewa yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar janaza, wannan aiki ne yana daga cikin sunna. A kabbara ta nawa ne ake yin salatin jama'a? Kabbara ta biyu, ta farko Fatiha, ta biyu sai salati ga annabi alaihi salatu wassalam. Wannan aiki yana ɗaya daga cikin ayyukan sunna. Ana fahimta? To sai wuri na biya, wa min mawatin salati allati mada alaiha amalul umma, daga cikin wuraren da ake yin salati wanda aikin al'umma ya shuɗe a kai, walam tunkirha, al'umma bata musa ba. As-salatu ala an-nabi, yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa, fi rasa'il, a cikin wasiqu, wa ma yuktabu ba'da al-basmala, da kuma rubutun da ake yi bayan an rubuta basmala. Ma misali kaga ai mutum zai ce abinna bismillahir rahman cikin muqaddima, inna alhamdulillah kaza kaza kaza, was-salatu wa inna khayra al-hadi kaza kaza. To wannan bayan basmala ana rubuta salati, aikin al'umma ya shuɗe haka, ba kuma wanda ya ce a'a wannan bai halatta ba. Walam yakun hadha fi sadr al-awwal, wannan yin haka din bai kasance a ƙarni na farko ba. Wa uhditha, an kage shi ne inda wilayati bani Hashim, a lokacin da banu Hashim suka dinga shugabanci. Fa madha bihi amalun nas, sai aikin mutane malamai ya tafi akan haka. Fi aqtaril ard, a cikin sasannin ƙasa. Wa minhu, kai daga cikin malamai ma, man yahtimu bihi aidan alkutub, akwai wanda yake cika sa rubutun littafin sa da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati. Misali kamar yace wa ila huna muntahahu was salatu was salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa kaza kaza kaza. So da yawa akan ga haka ko? To shine bayanin da malai yake. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace man salla alayya fi kitabin, don mutumin da yayi mani salati a wani littafi nashi da ya rubuta, lam tazalil mala'ikatu tastaghfiru lah, mala'iku ba za su gushe ba suna roƙa masa gafara, ma da masni fi zalika alkitab, matukar sunana na cikin wannan littafi. Wannan hadisi ne mawdu kagagge ne saboda a cikin sa akwai wani mutum ana kiran shi Yazid ibn Iyad. Imam Malik da wani sa radiyallahu anhu sun kareta sun ce makareci ne duk inda ka gansa ga tambarin sa. Haka kuma akwai Bish ibn Ubayd shi ma makareci ne, don haka hadisin kagagge ne. Ana fahimta? To حدثنا ابو القاسم خلف ابن ابراهيم المقري ابو القاسم يا بامو لاباري سنن شي خلف ان ابراهيم المقري الخطيب مي خطبه رحمه الله وغيره كده ونن سما قال ياتي حدثتني كريمه بنت محمد كريمه ديار محمد تاباني لاباري قالت تاتي حدثنا ابو الهيثم ابو الهيثم يا بامو لاباري حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يا بامو لاباري حدثنا محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل يا بامو لاباري حدثنا ابو نعيم ابو نعيم يا بامو لاباري حدثنا الاعمش اعمش يا بامو لاباري عن شقيق بن سلمة ان سامو دغ شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود دغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي دغ النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا idan salla ahadukum falyakun, idan mutun daga cikin ku yayi salla to yace attahiyatu lillah, kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala, was salawatu wat tayyibat, tsarkakan salati da dadada sun tabbata ga Allah subhanahu wataala, assalamu alayka, amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, wa rahmatullahi da rahmatsa wa barakatuhu da albarkunsa, assalamu alaina, mu ma amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare mu, wa ala ibadi allahi salihin, kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala nagartattu. Fa innakum idha qultumuha, to ku idan kuka faɗi wannan irin wannan addu'a a cikin sallah, asabat kull abdin salihin fi sama'i wal ard, wannan addu'a zata shafi zata sami kowane bawa na Allah na gari cikin sama da kuma ƙasa. Hadisi ne wannan Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima sune suka rawaito shi. Malam yace hadha ahadu mawatin at-taslimi alai, wannan na ɗaya daga cikin wuraren da ake yi wa annabi sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sunnatuhu sunnasa awwalut tashahhud, a farkon tahiyya shine ake fara. Wa qad rawa malik an ibn umar, imam malik ya rawaito cikin muwatta radiyallahu anhu annahu kana yaqul, ya kasance yakan ce zalika, idan wannan idza faraga min tashahhud, idan ya karkare tahiyyarsa wa arada an yusallim, yayi nufin sallama to sai karanta wannan kuma kafin ya sallama. واستحب مالك في المبسوط, امام مالك اشكن وني لتافي مي سنه مبسوط يا سو قري ان يسلم بمثل ذلك قبل السلام, اي سلم ده irin wannan addu'a da muka karanto yanzu gabanin ay sallama. قال محمد بن مسلمه, محمد بن مسلمه رضي الله عنه ياج اراد, ابنده مالك yake nufi ma ja'a an aisha wa ibn umar, shine abinda Aisha ta rawaito, Abdullah dan Umar shi ma ya rawaito radiyallahu anhum annahuma, cewa su biyu kana ya qulani inda salamihima, da Aisha da Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma sun kasance suna fadi a lokacin sallamar su, assalamu alayka ayyuhan nabi, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi, wa rahmatullahi wa barakatuhu, da rahmatsa da albarkunsa, assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihin, da kuma bayin Allah na gari su ma amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare su, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai su sallama. Wasta hadisin sahihi ne Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta. Ana fahimta? Wastahabba wato a cikin littafin shi na mabsut, a cikin mabsut ya rawaito, wasta habba ahlul ilm, ma'abuta ilimi sun so an yanwiya al-insanu aina salame, wato mutum yayi nufi a lokacin sallamarsa kullu abdin salih, kowane bawa na gari kai nufin wannan sallama shi kake ma fi sama a cikin sama, wal ardi da kuma ƙasa, min al mala'ika shin na mala'iku ne, wa bani adam shin dan adam ne, wal jin da kuma aljanu duka gaba daya. Qala Malik fil majmu', Imam Malik ya ce a cikin littafin Majmu' radiyallahu an, wa uhibbu lil ma'mumi, ni na so ga mai bin sallah, idza sallama imamu an yaqul, idan limamin sai sallama to mai bi yace assalamu ala annabi, amincin Allah su tabbata ga annabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, da kuma rahmatsa da albarkunsa, assalamu alaina, amincin Allah su tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihin, da kuma bayin Allah na gari, in ya kawo nan sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Malamai an fahimta? To waɗannan wuraren su ne a taƙaice, amma wuraren da ake yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kai kusan wuri 40. Idan Allah ya huwace mana ya bamu iko, muna son mun sauke wannan littafin, zamu sa Jala'ul Afham fi hukmi salati ala sayyid al-anam na Ibn al-Qayyim, shi ya kakkawo wuraren da kuma amfanin da mutum ke samu matukar yallazimci yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati. Maganin kowace fitina ce, maganin kowace damuwa ce, ana fahimta? Malam ya kawo, to wannan Allah ya taimake muka sauke shi, to shi nake da tunanin musa sai abin ya zo to kan tsari, mun sauke ash-shama'ilul muhammadiyya duk da yana kan layi, yanzu ga ash-shifa, to sai kuma cin Jala'ul Afham, har ma abin da zamu gano shi, dan ashe ma muka yi sake da shi, to ni ma bari runguma. Wa alaikum salam Allah kai Allah sarki, gaskiya ne, gaskiya ne, ai haka ne abubuwan suke faruwa, dan haka aka rike sun Allah ya da wurare daban-daban da kuma sigogi da suka zo duka kusan guda bakwai din nan, duka ya kawo su, akwai mai tsawo, akwai matsakaici, akwai yar gajera, duk wanda ka rike kuma yarna da asali, ana fahimta? To faslun, yanzu rabewa a cikin wannan fasli fi kayfiyati salati alaihi wa taslim, yanzu a karantar da mu ya ake masa salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam kali muna tare ko? Yawa, yaya ake yin salati? حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن جعفر الفقيه ابو اسحاق يا بام لاباري شنو ابراهيم ان جعفر ما لم يفقه بقراءتي علينا كرنتا متى يا سوراريني. حدثنا القاضي ابو الاصبغ القاضي ابو الاصبغ يا بام لاباري اخبرنا ابو عبد الله بن عتاب ابو عبد الله بن عتاب يا بام لاباري حدثنا ابو بكر بن واقد ابو بكر بن واقد يا بام لاباري وغيره كيد وننسى. حدثنا ابو عيسى ابو عيسى يا بام لاباري حدثنا عبيد الله عبيد الله يا بام لاباري حدثنا يحيى يحيى يا بام لاباري حدثنا مالك مالك يا بام لاباري عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم دغ عبد الله بن ابو بكر بن حزم عن ابيه دغ ما هيتنسى عن عمرو بن سليم الزرقي دغ عمرو بن سليم متوم الزرق انه قال ياتي اخبرني ابو حميد الساعدي ابو حميد متوم بن ساعده يا بام لابير رضي الله عنهم انهم قالوا تشوا سنت ترسو صحابي رضي الله عنهم سكتي يا رسول الله يا مايكين الله صلى الله عليه واله وسلم كيف نصلي عليك ya za a yi mu maka salati, ka koya mana ya za mu yi maka salati. Wannan hadisin Bukhari da Muslim ne suka rawaito rahmatullahi alaihim. Faqal, a wata riwayar sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya danyi shiru jim kadan, sai sahabbai radiyallahu anhum suka damu zattan su wannan ana zaune kalau yaje yanzu ba mamaki wahayi ya sauka ya kira mana matsalar da bamu sai da zamu tunkare ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce waye cikin ku yace yake tambayar da ake salati shi ma yazo jikin shi duk ya mutu yace ya rasulullahi nene yace to ga yadda zaku yi qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa azwaji Allah kai dadin tsira ga annabinka muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da matayansa ana fahimta malan naka akwai wa dhurriyyati akwai wa naurin wa dhurriyyati to na musa wawo na mu ƙara wawo an gani ko wa azwajihi wa dhurriyyati wato da matayansa da kuma zurriyarsa kama sallaita Allah kamar yadda kai dadin tsira ala ali ibrahim ga alayen ibrahim wa barik ala muhammad Allah kai albarka akan annabinka muhammad alaihi salatu wassalam wa azwaji da kuma matayansa wa zurriyati da kuma zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka akan alaye dangin annabi ibrahim innaka lallai kai Allah hamidun yababban sarki ne majidun abin girmamawa ana fahimta wannan salati waye karantar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan siga ta ɗaya kenan sai mu rubuta ta ana fahimta duk za shigogin gaba ɗaya malam zai kawo sai mu ga wacce ce ta inganta wacce ce bata inganta ba sannan yace wa fi riwayati malik a cikin riwayan imam malik cikin muwatta radiyallahu an wanda imam muslim shi ma ya rawaito rahimahullah an abi mas'udin al-ansari daga abu mas'ud mutumin ansar mutumin madina qala yace radiyallahu an sai annabi yace alaihi salatu wasalam qulu ga yadda zaku ce اللهم صل على محمد الله كيددين تيرا اكن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله دكما الا ينسى كما صليت على ال ابراهيم كما يد كيددين تيرا اكن الا ين النبي ابراهيم وبارك على محمد الله كي البركه جاء النبي كمحمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى ال محمد da kuma alayen annabi muhammad kama barakta ala ali ibrahim kama yadda kai albarka ga alayen annabi ibrahim fil alamina kai a cikin talikai allah innaka lalle kai hamidun yababban sarki ne majidun abin girmamawa imam muslim shi ma ya rawaito wannan riwaya sai annabi yace alaihi wasallam wassalamu kama qad ullimtum ita ku sallama kamar yadda aka karantar da ku ne saboda ai shi mai matambayin ya ce mun san yadda za mu yi maka sallama yanzu salati ya za mu yi maka to shi ne ya ce ita sallaman dama an riga an karantar da ku ita ana fahimta malai wannan siga ta nawa kenan ta biyu to wa fi riwayati ka'ab ibn ujra a cikin riwayan ka'ab dan ujra radiyallahu anhu yace yadda zaku ce allahumma salli ala muhammad allah kai dadin tsira ga annabinka muhammad alaihi salatu wassalam wa ali muhammad da alayen muhammad alaihi salatu wassalam kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai dadin tsira ga annabinka ibrahim wa barik ala muhammad allah kai albarka ga annabinka muhammad alaihi salatu wassalam wa ali muhammad da alayensa sallallahu alaihi wasallam كما باركت على ابراهيم كما يدك البركه اكن النبي ابراهيم انك لليك الله حميد يا ببن سركي ني مجيد كما ادين girmamawa kaga riwaya ta nawa kenan wannan bukhari da muslim su suka rawaito ta ita kuma to wa an uqba daga uqba ibn amr radiyallahu an fi hadisi cikin hadisin sa wato malam baya kawo tambayar mai tambaya yanzu ya yanke kawai yana kawo mana sigogin ne kenan abinda zamu fahimta tambayar ta nanatu a wurare mabambanta shine kuma annabi alaihi salatu wasalam ya bada salatin kuma sigogi daban-daban ko kai wannan ko kai wancan to yanzu riwayar Uqba dan Amr radiyallahu an sai yace fi hadisi Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kaga wannan shi kuma gajere ne Imam at-Tirmidhi ne ya rawaito rahimahullah bi sanadin hasan ma'anansa Allah kai dadin tsira ga bawan ka Muhammad wanda bai yi karatu ba ana fahimta wa ala ali Muhammad sannan kai dadin tsira ga dangoginsa alayansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga riwaya ta nawa kenan ta hudu ko to wa fi riwayati abi sa'idin al-khudri a riwayar abu sa'id al-khudri radiyallahu an yace za ku ce allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulik allah kai dadin tsira aba akan bawanka muhammad sannan manzonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam al-bukhari ne ya rawaito wannan siga rahimahullah siga nawa kenan biyar to muje wa haddathana al-qadi abu abdullah at-tamimi al-qadi abu abdullah at-tamimi ya bamu labari sama'an alai ji daga gare shi wa abu aliyin al-hasan bin tariq da kuma abu ali hasan dan tariq an-nahwiy wato malamin nahwu bi qira'ati alai da karatuna akan sa qala duka sun ce haddathana abu abdullah ibn sa'dan al-faqih abu abdullah dan sa'dan malamin fiqh ya bamu labari yaji haddathana abu bakrin al-muttawi'i wato abu bakr al-muttawi'i ya bamu labari rahimahullah qala yaji haddathana abu abdullah al-hakim abu abdullah al-hakim ya bamu labari an abi bakr ibn abi darimi daga abu bakr dan abu darimi al-hafiz makiyayin hadisi an ali ibn ahmad al-ajli daga ali dan ahmad an harb ibn hasan daga harb dan hasan an yahya ibn al-musawi daga yahya dan musawi an amr ibn khalid daga amr dan khalid an zaid ibn ali daga zaid dan ali ibn al-husayn dan husayn an abihi ali daga mahaifinsa ali an abihi al-husayn daga babansa husayn an abihi ali ibn abi talib daga babansa ali dan abu talib qala yati radiyallahu an addahunna fi yadi rasulillah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qida ya su a hannuna inji abu talib abin ali ibn abi talib wa qal yace addahunna fi yadi jibril a lokacin da annabi sallam zai bada labarin yace jibril shi ma haka ya qidayan abinda zamu karanto a hannuna wannan ana kiran shi hadithun musalsal ana fahimta rawi yadda ya kawo zai ce kaga yadda ma abun yace mani shi ma in zai kawo ce kaga kamar haka yadda ka gani haka shi yake hadithun musalsal wato mai bibiyan juna wannan yayi wancan ya gani wannan yayi kuma ko wannan ya tashi zai bada labari irin yadda wancan ya bashi labari kuma har ma ya siffanta ga yadda wannan ware yayi ana fahimta malamai sai ya ci gashi nan wa qala هكذا نزلت من عند رب العزة جبريل يجي عليه الصلاة والسلام أبند زن كوية مكت إنا هكا يسكو دغ مهل الشنجرما اللهم صل على محمد ألا كيدة إنسيرا جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل محمد دكما آلا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم kaman yadda kai dadin tsira ga annabi ibrahim ala ali ibrahim da kuma alayan annabi ibrahim danginsa innaka lallaki allah hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa allahumma barik ala muhammad allah kai albarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ali muhammad da alayan muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama barakta ala ibrahim kama yadda kai albarka ga ainihin annabi ibrahim ala ali ibrahim da kuma ala ya dangin annabi ibrahim innaka lallai kai allah hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa ana fahimta za ku ga abin daki 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 farko an fara da salati yanzu an shiga albarka to allahumma ya allah wa tarham ala muhammad allah ka ji dan bawanka muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ali muhammad ka ji kan dangogon muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama tarhamta ala ibrahim kamar yadda kai jin kai akan annabi ibrahim ala ali ibrahim da kuma alayen annabi ibrahim innaka lallai kai hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa allahumma ya allah wa tahannan ka tausayi ala muhammad annabi muhammad sallam wa ala ali muhammad sannan ka tausaya ma dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama tahannanta kamar yadda ka tausaya ana fahimta ala ibrahim wato ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma alayan annabi ibrahim innaka lallai allah kai hamidun yababbe ne majidun kuma abin girmamawa allahumma wa sallim allah wato kai dadin tsira ala muhammad akan annabi muhammad sallam wa ala ali muhammad da kuma alayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama sallamta kamar yadda kai dadin tsira da aminci wato kamar yadda kai dadin aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma alayan annabi ibrahim innaka lallai kai allah hamidun yababbe ne majidun wato abin girmamawa wannan hadisi wato imam al-bayhaqi ne ya rawaito shi rahimahullah amma mawdu'i ne kagaggen hadisi ne ba shi da tushe ba shi da asali saboda akwai wani mutum sunan shi Umar bin Khalid al-Kufi mutumin Kufa kazzabun maqarici don haka hadisin bai inganta ba an fahimta kuma da shi ne za mu kulle lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك